وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شد قوت ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لغا مكة زوى مدينة شكرا دبو إيري دري حدود أربعين دا شدة أتيغا بعد درس اللتاهم الفتوى الحموية واندا بابا مالمي شيخ الإسلام أحمد ابن عبد العليم ابن عبد السلام ابن تيمية العراني ثم الدمشقي يربوتا wanda an ayyace jira tana da shekara 661 ya rasu 728. Littafin yana tantaunawa a mas'alata aqida shine tabbatar da sifofi na Ubangiji subhanahu wata'ala. Wanda muna inda malam yake lissafo mana ko yake karanto mana jerin gwano na asar daga magabata waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala da sifofi wanda suke na zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan dukkanin wasu masu ba da fatawa wanda suka samu rusuki tabbatuwa a hankali, tabbatuwa a ɓangaren abin da yake ilimi, suna tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kanshi, kamar yadda ya zo cikin Qur'ani da sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ma malam zai kawo mana kenan magana na limaman shari'a a dangane da haƙiƙanin mazhabi na Jahmiya, wanda Jahmiya su ne aka sani da kore ma Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya tabbatar ma kanshi. Kafin zuwan Jahmiya, al'umma ta musulmi ba ta san ba musawa ko rashin yarda da siffofin da Allah ya ambata ma kanshi. Lokacin da aka samu ƙullar wannan firƙa ta Jahmiya, wanda asali kuma sun samo tushen aƙidarsu daga maguzawan falasifa da Yahudawa da kuma Majusawa, wanda su asali waɗancan ba su yarda ba da samuwar mahalicci subhanahu wa ta'ala. To su ma Jahmiya ganin cewa akwai kusanceceniya ta aƙidar da waɗancan, sai zama kenan suna ƙoƙarin ko dai kore abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kanshi na siffofi, saboda daga ƙarshe in ka kore dukkanin wasu siffofi wanda Ubangiji ya siffanta zatin shi da su, kaga za a waye gari kenan ka kore samuwar Allah. Kenan sun zamanto wanda zai kore wa Allah siffofi daga ƙarshe zai bayi zuwa ga rashin yarda da samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan kuwa shine aqida dukkanin masu gurbatacce aqida masu gabatar da hankali akan nassi. Duk lokacin da suka tunkuɗe maka abinda nassi ya tabbatar, to kaga daga ƙarshe, ko kuma sifofin da suka tabbata a Qur'ani, daga ƙarshe sai kaga an yi inkarin abin gabaki daya. Shine irin masu musa waɗansu ababe na aljanna, masu musa azabar kabari, ko kuma waɗansu abubuwan da aka labarta na azabar kabari, za ka yi daga ƙarshe duka ma sai su yi inkarin faruwar wannan. Malam ya ce warawa bin abi hatim fi kitabi ar-radd ala al-jahmiyya an sa'id ibn amir ad-duba'i imam ahli al-basrah ilman wa dinan min shuyukh al-imam ahmad annahu dhukira indahu al-jahmiyyatu fa qala hum sharru qawlan min al-yahud wa an-nasara وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وقالوا هم ليس عليه شيء. مالك وروى ابن أبي هاتم في كتاب ابن أبي هاتم يرويته كتاب الرد على الجهمية. ابن أبي هاتم هي أدرك شيئا ما لمن دا سكير بطو أكن يما جهمية مرتني. a lokacin da jami'a suka bulla musamman lokacin da suka samu bazaki da su magabata sun zagi ne damtse akan maida musu murtani ko dai littahi su kutum wanda kawai littahin an yi shi ne dan ma ita wannan firka ita kadai raddi kamar misali ar-raddu ala al-jahmiyati na ibn abi hatim ar-raddu ala al-jahmiya imam al-bukhari ar-raddu ala al-jahmiyati wa az-zanadiqa imam ahmad ibn hanbal ar-raddu ala al-jahmiya na uthman ibn sa'id ad-darimi kaga duk waɗannan da waɗansu suma ar-raddu ala al-bayan talbis al-jahmiya shaykh al-islam to haka haka kuma ibn qayyim banda littattafan da a cikin su malamai sun ambata bata da kuma hallaka ta firka ta jahmiya to haka shi ma ibn abi hatim yayi littahi mustaqilli akan wannan kuma iya daga waɗanda suke sun yi fuci wajen maida musu murtani shine ma ibn qayyim a cikin al-kafiyatu shafiya fi intisar firqatu najiya yake cewa wanzur ila tafsir zaka al-fadil al-thabt رضا المتضلع الرباني يتي ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سنيان رازيان يتي كدوب تفسيري نا ونمب بما لمي ونديك تبتك أبن يردى ونديك ورزو ما لمي ونديك أنا الله يتي شيني جاغورا لنجاغورا دبابنشي دمال منشي أبو هاتم الرازي gabaki ɗayan su mutane ne wanda suke ahlus sunna kuma sannan mutane ne wanda suke amintattu wanda dukkan su sun huto daga kenan gari wanda yake na Ras shine Ibn Abi Hatim Ar-Razi mahaifin shi kenan Ibn Hibban Al-Busti saboda haka yace wara Ibn Abi Hatim fi kitab Ar-Raddu 'ala Al-Jahmiyya wannan malami yana ɗaya daga cikin kenan fitattun malamai wanda malamai sun yi kyakkyawan yabo a gare shi dangane da tabbatuwar shi da kuma kahuwar shi musamman ma a abin da ya shafi ilmin rijal musamman littafin shi wanda yake kitabu jarh wa ta'dil nashi kitabu jarh wa ta'dil nashi wanda littafi ne wanda yake bai da tamka bai da sa'a a abin da yake bangaren shi kenan shine mahafiz al-iraqi yake cewa wa jarh wa ta'dilu qad hazzabahu ibn abi hatim id rattabahu yace littahin ilmu jarh wa ta'dil tabbas ibn abi hatim ya tattara wannan fanni ya tace wannan littafi nashi akan bayyana halaye na rijal wanda suke marawaita na hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alittahin shi ar-raddu 'ala al-jami'a sannan a gehe ɗaya ya nuna mana maida murtani ga gurbatacce aqida ba rigima bace ba fitina bace kamar yanda wasu suke tunanin yin raddi kamar wani neman tashi hankali ne fitina ce din kaga mutum yana kallon raddi a matsayin fitina mara gaskiya ne amma menene abin da yake ciki in amma raddi akan abin da kai ba daidai ba ai sai makon ka akai imam mali ya ce mamina illa raddun wa mardunun alai illa sahibi hada al-qabr yace ba wani cikin mu face wanda yana yin raddi ana mishi raddi yace sai wanda yake kwance a wannan kabarin ya nuna manzala sallallahu alaihi wasallam amma duk wani wanda ba shi ba zaka hudu magana wani ya maida murtani kai ma ka maida murtani mafi yawa da zamu ga yaya ce ai malamai su ma ba gaskiya ana gora kai saboda jahilci ne ya kawo to amma raddi ba ne ba kuma abu bane ba in aka ce ka huddo kutubur rudud wani malami ne ma wanda zaka samu cewa biyar tunda bid'o'i suka bayyana aka kama rubuce-rubucen raddi in ba raddin ya mutum zai gane qur'anin nan cike yake da raddi qur'anin nan cike yake da raddi ha wa qalat al-yahudu ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ولو الله شيء ذلك قولهم بافواههم كذا duk abin da zasu kawo sai ubangi subhanahu wataala ya hakaito maganar su kuma sai Allah ya maida ma maganar murtani yace kaza ne to haka abin ya bada in ba a maida murtani ya zai zamanto an gane abin da yake gaskiya an sa'id ibn amir ad-dubai daga malamin shi sa'id ibn amir ad-dubai malami ne fitacce amma imam ahmad yake cewa ma ra'aytu afdala minhu ban taba ba ganin fiyayye daga shi 208 ya rasu imam ahli basra wanda jagora ne na mutanen basra ilmin wadina ilmi da addini min shuyukhil imam ahmad yana ma daga cikin malaman imam ahmad ka san ko duk wanda aka ce ma malamin imam ahmad ne imam ahli sunna wal jamaa ka san wa imam ahmad ba zai karatu bojan wanda
yake da rashin lahiyar aqida annahu zukira inda wal jahmiya wannan bawan Allah an ambata jahmiya a wajen shi firqa ta jahmiya mabiya jahan bin safwan alayhi hum sharru qawlan min al yahud wan nasara yace maganarsu ta jahmiya tafi zaman tawa sharri akan maganar yahudi da nasara a bangaren sifofin Allah subhanahu wataala wa qadish sama al yahud wan nasara yahud da nasara sun hadu ahlul adyan da dukkanin masu addinai wanda suke da littafi mal musulmi na tare da musulmi ala anna ma ala nafs din da ai su jahmiya kaga daliban wanda suke falsafa ne daliban wanda suke kenan majusawa ne su kuma waɗannan ai ba su da wani littafi saboda haka sai ce su duk sun hadu ma'abuta addinai mal musulmi na ala anna ma ala al-arsh cewa tabbas ubangi subhanahu wataala ya daidaita ga al'arshi wa qalu hum laysa alayhi shay'un su kuma jami'a suka ce a Allah subhanahu wataala bai zamanto ba ya daidaita ka al'arshi yace to kaga a bangaren kore uluwi na Allah subhanahu wataala to kahurcin jami'a yayi kahurcin yahudi da nasara shi yasa sai yace kenan hum sharrun sune mafiya sharri qaulan wajen magana mine yahudi wa nasara sama da ma da yahudi da nasara wajen kore ma ubangiji subhanahu wataala kuma wanda niyyar tsarkake Allah suka yi tanda suka kore tabbatuwar Allah daidaito Allah a al'arshi tabbatuwar Allah a sama wanda babu guri madaukaki mafi girma kamar al'arshin da Allah ya ce rabbul arshil azim al'arshi Allah mai girma kuma duk inda aka ce ma sama koli kaga aka ce ubangiji subhanahu wataala yana a sama sannan ya daidaita ga mafi girman guri sannan bigire ne aka wadi wanda babu wani ko mala'ika ko wannan wanda yake sama da wannan gurin Allah shine yake da ulul mutlaq to su kuma sai suka ce yana ko ina ma'ana da wanda zai ce ubangiji subhanahu wataala su yanzu sun ma Allah guri na sun aje shi a kowane guri wala ban daki wala cikin masai wala jibji wala duk abin da ka sani wala cikin dabbobi cikin komi tanda suka ce ko ina kaga sun aje Allah subhanahu wataala kowane guri sai dai kawai sun kore Allah subhanahu wataala daga daidaitan shi al'arshin shi to kale ka yanda suka kauce ma abinda Qur'ani ya tabbatar a ayoyin da suke ba su lissahuwa kuma suka zamanto sun ginu akan abinda babu wani dalili da gare su wala Qur'ani wala dalili wanda yake na sunna wa qala Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima imamul a'imma yace Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima imamul a'imma wanda yake limamin limamai ibn Khuzaima a bangaren ilimi mutum ne wanda yake matabbaci amma suka ce dukkanin wani hadisin da ibn Khuzaima bai san shi ba to wannan sai dai ba hadisi bane ibn Khuzaima jajirtacce ne bangaren raddi ga mubtadi'a da kuma tabbatar ma Allah subhanahu wataala sifofin shi saboda sanin cewa babu yanda za a san Allah in ba ta hanyar sifofin shi ba duk inda aka kore sifofi na zatin ubangiji subhanahu wataala kuma to karshe za a kore samuwar Allah subhanahu wataala wannan yasa magabata bussa wasa a wannan bangaren ibn Qayyim a cikin al-kafiyat ash-shafi'i ya ce wa qada bi qatl al-munkirin kulluhum ba'da istitabatihim min al-kufrani wa bi annahum yalquna ba'da al-qatl fawqa mazabil al-maytat wal-antani fashafa al-imam al-habr alladhi yud'a imam a'immat al-azmani kenan shine wa ibn Khuzaima yace yayi hukunci ibn Khuzaima duba da kallon fatawar da ya ta Abdullah ibn Mubarak akan kashewa dukkanin wani mai inkarin uluhu daukakuwar Allah mai inkarin daukakuwar Allah bayan an nemi tubar shi daga kahurcin wannan saboda dukkanin wanda zai kore cewa Allah yana sama to a wajen ibn Khuzaima ya kahurta matkar an tsaida mai hujja saboda to ina zai shiga da in baka kahurtar da shi ba kenan waɗancan ayoyin ha ya ƙaryata su yanzu duk ayoyin da suke tabbatar da uluwi na Allah subhanahu wataala in mutum yace bai raba Allah yana sama to gaba ɗaya waɗannan ayoyin ya ƙaryata su to wani musulunci kuma ya tsora ga wanda zai ƙaryata ayoyi na Al-Qur'ani yace to bayan an nemi tuban shi daga wannan kahurcin yace kai bayan an kashe shi ma a jefa shi a can jibji inda yake yadda musai inda yake yadda abu mai wari yace shi yasa sai ya warkar da wannan babban malami wanda ake kiran shi da me imama immatul azmani imama immatul azmani to shine shagul sai ya ce qala muhammad ibn isaq ibn khuzaima imamul a'imma man lam yaqul inna allah fawqa samawati ala arshihi duk wanda bai ce ba allah yana kolin samman shi ala arshihi ya daidaita ga arshi ba'in min khalqihi kuma allah ya nisanta daga bayi bai tare da bayi kargace allah ta yana tare da bayi da ilimin shi amma allah ba'inun yayi nesa da bayi ubangiji yana a koli sama da dukkanin wani abu wa huwa al-qayyiru fawqa ibadi ubangiji subhanahu wataala shine wanda yake sama da kowanne abu mallame qul inna allaha fawqa samawati ala arshi ba'in min khalqi wajaba an yustata yace wajibi a nemi lalle tuba fa in taba in ya tuba fa lillahi alhamdu wa illa duribat kunukum in bai tuba ba a datse wuyan shi kuma ulqi ala masbara a yadda shi a shibshi saboda bai da karamar da za a zo a mushi kabari a mushi lahadu ko a mai shakku ko a mai wannan ulqi ala masbara ya je can inda ake zubda jibji da shara duka lillahi ta'azza bi natnirihi ahlul qibla dan ka al'umma musulmi su cutu da warin shi wala ahlul zimma kai har ahlul zimma ma ka su cutu zakarahu anhu al-hakim dalibin ibnu khuzaima imamu hakim shi ambata wannan ka koma ma'rifat ulumul hadith magana take ta kenan hakim bi sanadin sahih kaka dauka a shekul islam ne ya fadu wannan ke tara yanzu daga nan gurin sai ka koma can marji ma'rifat ulumul hadith can zaka koma na abu abdullahi hakim ne saburi shine ya nakalto wannan magana kuma daga malamin shi ibnu khuzaima hakan ka koma kitabut tauhid na ibnu khuzaima wadannan malaman dukkan su malamai ne wadanda rabban su da duniya sun yi shekara 1000 wa qad rawa abdullahi ibn al-imam ahmad أنا عباد بن الأوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشرا المريسية وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء أبو الله ابن إمام أحمد بن حنبل ينادى للتاهي في كتاب السنة للتاهي نيون دبي كما تبع أهل السنة أتي بملكيون للتاهي بيدنك ببيشدين صوصو أكيدش daga littattafai waɗanda suke kenan da dadin littattafai na magabata dan Imam Ahmad ibn Hanbal ne zaka ga kuma wanda suke mu'attila suna tsananin kiyayya ga wannan Abdullahi ibn Imam Ahmad ibn Hanbal akwai wani dan dariqa wani Abul Fatahin nan kwanake yake cewa wai yaran nan kaza kaga wai Abdullahi ibn Imam Ahmad yake ce ma yaro amma inda zaka ce ma uban shi fa yaro yanzu ma rigimin masu da ake da su akan in yasi ne ake rigima to yanzu dan Allah wanda zai kalli dan shekara 1000 da wani abu da mutuwa baban shi ɗaya daga cikin a'immatul arba kuma malami tabbatacce wanda yana da ruwaya daga mahaifin shi na ilimin mahaifin shi yana daga waɗanda suka tattaro ilimin mahaifin shi in ka rusa shi ka rusa rabin ilimin mahaifin shi kai ka ce kaza kuma su ce ana zagin manya ana zagin kaza a gehe ɗaya kuma ba zai raba mahaifin shi a gaya mai tare da kuma shi mahaifin nashi ba ho malami bane na Allah ko kuma kawai ka ce ma ba ma malami bane ba to kaga amma mutum maganar da ba zai rawa nan kuma ka leka wani daga magabata in ba da alamar karshen duniya ba an abbar ibn al-awam al-wasiti daga malam abbar ibn al-awam al-wasiti shine ibn umar ibn al-munzir abu sahal al-tullabi al-wasiti ibn sa'd yace kana min nubala'ir rijal fi kulli amrihi shin duk al'amuran shi yana daga gurazan mazaje ya rasu 185 Allah ya musujin Allah ya musujin kai da rama Imam Ahlul Wasit shi ma an kaje wasit shine imami anan shine jagora ka kalli wancan Amir Abdubai Imam Ahlul Basra yanzu Sheikhul Islam ke so nuna ma wannan aqida ta tabbatar mu Allah subhanahu wataala sifofin da ka hurtar da wanda suke jahamiya ba wai daga malami ɗaya bane ba aka samu wannan shine Ibn Qayyim ya ce wala qad taqallada bi kufrihim 55000 min al ulama'i fil buludani yace an samu malamai wajen 550 daga garuruwa daban-daban wanda suka tabbatu suka ratai akan kahurcin jami'a wallalaka'i haka anhum imam lalaka'i diya haka ito maganganun malamai daga cikin wanda duk suka tai akan kahurcin jami'a wajen malamai daban-daban 500 da yanka yace wannan ba ma wannan sananu ne wanda suke a ayyana sananu su ne ya ambata gani to saboda haka firka ta jami'a wanda jahamiyyar nan kuma ba wai a wasu launin fata bane ko su nau'in aqida shi kuma idan nan ta ji hanbalin Safwan tana nan a zukatan da yawa daga waɗanda suke rayuwa a yau. Aqida ta Bishir tana nan a zukatan da yawa daga ciki. Kala yace min tabaqatu shuyukh Shafi'i, yana daga tabaka malamai na matakin wanda suke da mataki sa'annu na malaman Imam Shafi'i wa Ahmad, kene yana daga malaman Shafi'i malaman Imam Ahmad. Kala yace kallamtu Bishr al-Marisiyya, nayi magana da Bishr al-Marisi wa ashabu Bishr da kuma daliban Bishr, wanda mun san Bishr shine sharri na biyu bayan jahan bin Safwan, kuma shi Bishr bane Bishr bane Qiyas al-Marisi yana daga mugun da yasa duk azabar da aka ma Imam Ahmad shi yasa kai har ma yace jinin shi ya halitta ku kashe shi in ma kana dardar ni an anje lahira na dauke nauyin jinin nashi. To shi yana daga wanda yasa wannan khalifofi guda uku duk suka yi tama Imam Ahmad hukuba, Bishr bi yana daga wanda yasa. Kuma sharrin tarjaman littattafan maguzanci na falasifa, Bishr shine yasa aka dinga tarjaman su daga yaren girkawa aka dinga mai da su zuwa larabci. Sharri ya ƙara abin nan, saboda haka yana daga mutumin da ya assasa sharri, ya gina sharri, ya zamanto kuma ya yaɗa sharri a cikin al'umma. Allah ya kumyata shi a lokacin shi, daga baya Allah ya kumyata shi ya mutu yana wari, an ƙaurace mishi ma ya zamanto sai kai gawo ma da aka ɗauka ana jihonta, ana jiwa he da jami'an tsaro, ana ta jiwa ana bin haka. Allah yake kumyata, babu wani majalisi kuma da za a je face sai ya kumyata. Wani lokaci a wani majalisi ya ce ai in aka je lahira zai ce ma Allah subhanahu wataala hujjar shi akan cewa Ubangiji subhanahu hujjar shi akan cewa mai aikata kabira zai dawoma a wuta. Yace Allah ya ce mai yaqatul mu'minu muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha. Sai wani karamin yaro ya tashi yace to an faka hada haka, Allah subhanahu wataala zai ce ma inna Allah la yaghfiru, ai kuma alqur'ani yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Yace don ka hada haka, Allah zai ce ma kuma alqur'ani na ce kaza. Sai zuru shikenan yaji kuma a cikin mutane. To mutum ne wanda dama ya saba kumeta, mugun mutum ne daga miyagun mutanen da suka gina sharri, Allah kare mu. Wa ashabu Bishr shine wanda kenan Uthman ad-Darimi wannan naqadu Imam Abi Sa'id kenan ala Bishr ibn Qiyas al-Marisi fi mabtarahu ala Allah ta'ala min at-tawhid al-anid, wanda yake al-Jahmi al-anid, kaga akan shi ne yayi mushi wannan naki, duk ya bibi maganganun shi da kaurucin shi da abubuwa dunna shi ya tona mi asiri. Shi yasa Sheikh Al-Azhar da Ibn Qayyim suke nasiha akan karanta littafin Naqd da kuma littafin Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya na kenan abin na kenan Abu Sa'id. Yace kallamtu Bishr al-Marisi wa ashabu Bishr faraitu akhir kalamihim, sai naga karshen zancen su da yantahi ila an yaqulu laysa fi as-sama'i shay'un, karshen maganar su dai tana nuna a sama babu wani abu, ma'ana babu Ubangiji subhanahu wataala kenan korewa samu Allah. وانا عبد الرحمن بن المهدي ده عبد الرحمن بن المهدي الامام المشهور الامام wanda yake shahararre wanda yake عبد الرحمن بن المهدي kenan sananne ne shahararre ne Abu Sa'id al-Ambari al-Basri manyan limamai sun yi magana kan shi ta hanyar yabo Khatib al-Baghdadi yace kana min ar-rabbaniyin nam 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 ya kawo wata magana ba aha to a nan kuma sai ya saka ta a ƙasa kalik ana Abdurrahman al-Mahdi yawa kenan. Abdurrahman al-Mahdi yana daga cikin waɗannan. Khatib al-Baghdadi yace kana min ar-rabbaniyin fil ilmi, yana daga rabbaniyuna wanda kuma yake ƙwararre a babe na ilmi da kuma sanin mazaje. Zahabi yace kana imamul hujja qudwa fil ilmi wal amali, abun koyi ne a ilmi da kuma aiki. Annahu qala laysa fi ashabi al-ahwa sharrun min ashabi jaham, yace a duk ɗan bid'a ba mafiya sharri kamar jahamiyya. Yaduruna ala an yaqulu laysa fi as-sama'i shay'un, suna zagayo akan cewa babu Allah a sama. Ara wallahi Allah yunakahu, yace ina ga wallahi ka a ba su arme. Wala yuwarrasu, kuma gado ma kar a raba gado da su saboda ba su zamanto ba daga da'irar musulmi. Duk wanda zai kore samuwar Allah a sama ai ya kore samuwar Allah. وروى عبد الرحمن بن ابي حاتم في كتاب الرد على الجهميه وان دعما ابا يا امبتاش انا عبد الرحمن بن مهدي قال اصحاب جهم yuriduna an yaqulu inna Allah lam yukallima Musa. Daliban ji amsuna nufin su ce Allah bai zance da Annabi Musa ba. Wa yuriduna an yaqulu laysa fis sama'i shay'un. Suna nufin su ce a sama babu wani abu. Wa anna Allah laysa 'ala al-arshi, kuma Allah babu shi al-arshi. Ara an yustatabu, yace ina ga a nemi su tuba. Fa in tabu, in sun tuba, fala wa illa qutlu. Kaga ai wannan shine aqidar Ja'ad ibn Dirham, wadda ta sa aka mai yankan rago, Khalid al-Qasri ya mai yankan rago, gwamna wanda yake na Kufa. Ka gani, saboda mai wannan gurbatacce aqida. Ibn Qayyim ya ce fahabi Ja'ad Khalid al-Qasri yawma duha al-jam'ani iz qala Musa laysa kalimu kalla wala iz qala Ibrahim laysa khaliluhu kalla wala Musa kalimu dani. Yace shakarar tahiyata kullu sahibi sunnati lillahi tabaraka min afi qurbani. Yace Khalid al-Qasri gwamna wanda yake na Kufa yayi yankan rago da Ja'ad ibn Dirham a ranar layya. Me yasa? Saboda Ja'ad ya ce Allah bai riki ba Annabi Ibrahim a matsayin badadi. Allah ko ya ce wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Bai zance da Annabi Musa ba, kallama Allahu Musa ta kalima. Kaga abubuwa nawa ya kore, wannan abubuwan biyu. Sai Khalil Qasri ya ce to ya karyata ayoyi biyu na Qur'ani. To sun kuma wadance sai ka dauke misali tirin ayoyin da suka kore. Ka gani? To wannan shine abin da kuma babu wanda ya ma Khalil Qasri inkarin wannan sai ya suye su. Wani al-Asma'i daga Imam al-Asma'i Abdul Malik bin Qarib bin Abdul Malik al-Imam al-Asma'i al-Basri al-Imam al-Allama wanda hujja ne a adab a lugha. Imam Ahmad bin Hanbal ya mai yabo a sunna. Ya Ibn Ma'in yace kana al-Asma'i min a'lamin nas fi fannihi, yana daga mafi ilimin mutane a bangaren fannin shi kenan. Ya rasu 216, Allah ji ganshi da rahama. Kale yace qadimat imra'atu Jahamin, matar Jaham bin Safwan, ta zo fa nazalat ad-dabbaghina, sai ta zauna a anguwar da ake ce ma dabbaghina, anguwa ce ta wasu mashema, anguwa ce wadda ƴan anguwar sun shahara da abin da shahi jima. To shi yasa sai yake kiran ma anguwar da kenan wannan. Matar Jaham bin Safwan ce wadda a wancan satin an ce dama tsiyar shi yana badda maza, ita tana badda mata. Waja'alna a'immatan yad'una ilanna, tana iyana ta yana iyana shi. Saboda dama munafikai kaga ai haka suke, ba'dhum awliya wa ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Shi yana rusa maza, ita tana rusa mata, al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa nazalat ad-dabbaghina fa qala rajulun 'indaha, wani mutum a wajenta yace Allahu ala arshihi, sai ce Allah ya daidaita ala arshin shi. Fa qalat, sai ta ce mahdudun ala mahdud, sai ce kenan iyakantaccen abu akan wani iyakantaccen abu. Ma'ana tana nihin al-arshi halitta ne, kenan halitta a saman halitta. Saboda haka sai ta faɗi wannan magana. Wa qala al-Asma'i kafiratun bi hadhihi al-maqala, Imam al-Asma'i yace ta zama kafura dalilin wannan magana. A nan gurin gaggace a Asma'i ai yayi takfirul muayyan go, a Jaham bin Safwan ai hujja ta tsayi akan shi, kuma matar shi ce sai gina ta akan wannan abin. Ai hujjar da ta tsayi akan shi ta tsayi akan ta, da'iya ce kuma zuwa ga bid'a, wanda da bambanci da da'iya akan bid'a da kuma mubtadi, haka da bambanci da malami da wanda yake awami. Yanzu me yasa malamai ba su kafirta ba Khalifa Ma'mun? Alhali duk azabar da aka ma Imam Ahmad wa yasa aka mi, Khalifa Ma'mun yasa aka mi, amma kuma suka kafirta Bishr. Saboda shi Khalifa Ma'mun ba malami bane da'iya ne, mulki ne. Kaga shi zira shi akai, ya dai aikata fasikanci, bid'a shi bata kafirta da shi ba, amma shi kuma Bishrwa, kaga shi kuma malami ne kuma da'iya ne akan wannan. Jahamuwa da'iya ne akan wannan. To shine kenan bambanci. Yanzu zaka iya zama dan bid'a wanda shi ba malami bane, kawai bi da yake. To kaga wannan yana da uzuri akan wanda yake malami, wanda ya san komai, hujja ta tsaye akan shi. Shi kuma hujjan nan karka dauka hado da ma sai an zo an tatse ka, an zamana da kai, an ce maka kaza, kai ne ko ka tantauna ka kama ayoyi, ka san ga ayoyin na Qur'ani, kana ji ana da'awa a gari, ilmi ya kai ma kana da malamin tattafan, kana daukuwa ka karanta, amma sai ka sa kafa ka shure wannan abu. To wace hujja kuma kake bukata nan? Kai fa ya dilla qauman kafaru ba da imanihim wa shahidu anna rasul haqqu wa ja'ahum al-bayyinat. Asma iya yace kafira bi hadhihi al-maqala, Imam al-Asma yace lalle ta zamanto kahura dalilin wannan magana da ta fadi. Saboda lazumin maganarta shine maida Ubangiji subhanahu wa ta'ala jiki, yace to ta zama kahura, lazumin maganarta kenan korewa Allah subhanahu wata'ala a sama, korewa daidaitan Allah subhanahu wata'ala a al'arshin shi. Saboda haka sai ce kafira bi hadhihi al-maqala, lalle ta zama to kahura akan wannan magana. Sannan a gehe daya wannan yana nuna hadarin da yake tattare da irin wannan gurbatacciyar armama mutum wanda yake mai gurbatacciyar aqida. Shi yasa Ibn Qayyim a cikin Ijtima'u Juyushil Islamiyya yace wannan yana nuni wa abusa tasiri na auren mutumin da yake dan bid'a, aura ma mace kahuri ko fasiki ko munafiki ko dan bid'a, babu makawa sai an samu tasiri a tattare da wannan. Wala mace wala namiji, duk inda za samu nan kaga sai an samu irin wannan ne. Duk wanda zai zamanto, saboda kenan almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali, da wannan ne kenan malamai suke ga rashin halaccin mutun ya auri wanda take mubtadi'a, wanda take mubtadi'a. Saboda ai kaga a kaida Allah subhanahu wataala ce wal amatu mu'minatun khairum min mushrikatin walau ajabatkum. A kaida auren an tashi ana kallon sifat na salaha, ga wanda take da aqida salima karka armo wanda take da gurbatacciyar aqida. Kana kira zuwa ga sunna, tana kira zuwa kana kira zuwa ga tauhidi, tana kira zuwa ga shirka, kana kira zuwa ga sunna, tana kira zuwa ga bid'a. Kai ka ta gurabin nan ita ta kada ta tahiyawan bid'o'in ta. Don zaka ga misali wanda sai su armo wanda tayi nisa cin aqidu wanda suke, ita ma tana daga da'iya na aqidu wanda suke na banza. To kaga dole da karshe ko ba komi za ta dora diyanka akai. Kuma ma abin yana tasiri. Imran ibn Hattan kaga ba kowa ta halakar da shi face matar shi, har ya zamanto yana yaban Ibn Muljim al-Muradi, yana cewa ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa li yanala minzil arshir duwana, yace ma dalla da saran da mai tsoron Allah ya ma sayyidina Ali, kuma da yayi wannan saran ma bai yi ba saran wannan sai dai ya samu yarda gurin Ubangijin al-Arshi. Da mutum ne wanda yake yana tafarki da sunna, sai ya auri wata bakhawarijiya, ita kuma wannan bakhawarijiyar ita kuma sai take ta kokari, take ta kokari. Dama ya yarda la tattakhudhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waduma anitu, yanzu din yanda za ta yi misali ahlus sunna ne sai auri ishiya. Kage yanzu daga can malamanta, malami da dalibi akwai tasiri, kan ta san shi malaman ta sani su ruhinta tare da wannan malaman yake. Yanzu inda zaka gane nan ka dauko almajirin da yake na ɗan tatsaye, na ɗan tatsine, almajirin ɗan tatsine ka gani yanda zai dinga kallon ka da gurin da ya maka ko mun kirkin da ka mushi. Kuma in ka cire shi an sha, zaka ga yaran da suka zauna makarantar ɗan tatsine aya ka su makaranta suna kuka. Kai akwai inda lokacin yake fadin Allah ya taimake shi, yanzu ya bar tatsine yana daga cikin du'at, yace a lokacin aka dauke shi aka kai shi wata makaranta ta ɗan tatsine, da za a ciro shi daga wannan makarantar da aka ciro shi, yace daga musibar da ya samu kanshi da ita, abinci ya gaza ci, kaza ya gaza, har ya kai kawai habo yake ta keje me yake zuba habo yace haka kawai tuna yake wannan malamin da wannan makarantar da kyar da tashi hankali, yace amma ya kama habo ma jinin jikin shi sai kusa kamar ya tsari. To kaga su wanda suke da gurbatacciyar aqida suna gina daliban su a bisa iyayyen wanda suke ka aqida wanda take salima, suna gina su. Baka jin yanzu misali ko irin masu ɗan dariko ne kai suna koya ma yara wasu waƙoƙi na zagi da cin mutunci ga ahlus sunna na rashin kumiya, ai kaga suna koya musu irin waɗannan abubuwa ne. To haka zaka ga kamar ɗan shi'a suna gina ɗiyan su ɗan tsine, duk wasu masu aqida gurbatacciya tun yara yana ƙarami sai su gina shi akan kin wannan kin aqida wanda take ta gari. To kaga kenan yace wannan yana nuni amsa tasirin wannan. To shi ma Ibrahim ibn Hattan haka, da dama an samu waɗanda ahlus sunna ne amma mujawarasu da ɗan bid'a. Kai akwai wanda ɗaliban su ma suka rinjaye su suka zamanto sun canza akalansu, wanda ɗaliban su ma aka jarabce su da ɗaliban ɗan bid'a sai suka karkata zuwa ga wannan, sababin ɗaliban su suka zamanto sun kauce ma tafarki wanda yake na sunna. To shi ma ita ma haka wannan matar, wani lokaci sun taba tantaunawa ita da matan Maki ibn Ibrahim. Kage shi goma Maki ibn Ibrahim kenan malami ne ahlus sunna, malamin Imam al-Bukhari. Aka zo majalisi daya ta jeho ta shubha a gabanta ta rusata. Kage ni, to kage haka ake san mata wanda suke ahlus sunna, su san sunna, su san yanda za su bi, su zamanto su ma du'at. amma sai ka ji misali wai daliba sun sai ta ce ayin an je guri kaza sun ce mana kaza ayin ce kaza sun ce mu da bamu mauli ya za a yi mara gaskiya ya kama hujumi kai da kake da gaskiya kake da qur'ani kake da sunna ka tsaya ta kama hujumi akan wannan dole tsaya za a yi dalibai a karantar da su su san makama duk yanda za a rusa kaza ga hujjar kaza kaza da yake kaza ga hujjar shi to sai zaman to kenan komai sun tahi ala basiratin saboda haka wannan gurbatacciyar mata sai ta faɗa haka wa nasu bin ali bin asim sheikh ahmad saboda mata ce da Allah ya muzanta halittarta haƙuranta sun fito hili sai ya karanta ihtazza arshir rahman li mawt sa'ad sai ta dinga a huska ta istihza'i yanda zaka ga a wanda suke bid'a suna istihza'i ga sunna sai take istihza'i al'arshi ya kauce da kaza sai tace eh sai matan makki eh tace mata ubangijin da ya tahiyar da wannan haƙuran naki yaye miki su shine yake gudanar da al'arshi shi halijja al'arshi kuma shine ya kautar da shi haka nan kai kai tsaye ta maida mata murtanin wannan ta aibanta ta kuma wani asun bin ali saboda a ka'ida akwai abin da zaka ga wani lokaci wanda suke mubtadi'a yan faɗo wani abu na aibantawa gare su sai ai dan bid'a la karamata lau bai da wata karama wasu kuma su ce ana aibanta ya za a ringa aibanta shakhsiyya ta dan bid'a a to har wani abin nan ne dan bid'a wata alhurma gare shi da za a binna ai ita karama tana tare da bin addini amma da zaran mutum ya bar wannan bai da karama Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabba aka kama sunan shi aka ɗebe mushi albarka walidi lokacin Allah ya ce Allah subhanahu wataala ya ce hammazin masha'in bin namim manna'in lil khair mu'tarin asim haka zaka duk wanda suka yi abu wannan sai a faɗo wani abin da za a kushe shakhsiyyar su saboda basu da wata karama da wani abin da aka tarar su wani asim bin ali ibn asim sheikh imam sheikh ahmad wal bukhari daga asim bin ali ibn asim wannan malami ne na Imam Ahmad ibn Hanbal malami ne na Imam al-Bukhari ya ibn Ma'in yace Asim ibn Ali ibn Asim sayyidul muslimina yace shugaba ne na musulmi Zahabi yace kana Asim mimman zabba al-din fil mihna yana daga wanda ya ba addini kariya a lokacin jarraba dama lokacin ake ganowa masaji lokacin jarrabawa shi yasa wanda yake ta addu'a wala taj'al musibatan fi dinina ana gane masaji in jarrabawa ta zo Imam Ahmad ibn Hanbal ka dauki misali irin kalo kuma ita mutuwan nan babu azaba ne da abin nan bai sawa kawai dan ana maka wani gaggauta karbar ranka to ya kamata ahlus sunna zaman to dutsi mai tabbata a lokacin jarraba ake ganewa mazari Imam Ahmad kin nan babu irin duka da kishi da abin nan babu irin azaba da fuskanta ba har ma a kurkuku a lokacin da yana tsare da akwai Abu Tahir ko abin nan wanda yake daga cikin waɗannan wanda suke masu aqida wanda take ta juriya ko kuma wanda suke mulamutiya lokacin da aka tsare Imam Ahmad ibn Hanbal ana da kashi in yasa abu shi wannan a bakin shi ha yaqi zaka ga yana hutawa aka tambaye shi wai yaya kake su aqidarsu shine wai juriya da hakuri abul faraja ayya kas ina ga cikin talbis iblis ne go talbis iblis su wai dakewa kawai su abul ayi tama azaba yace ina jural ba wai zahin bane ba suke yace ina jin zahin bulala ta dubu irin yanda nake jin zahin karan farko amma dace yace abulai bane Imam Ahmad yace Imam Ahmad yana ta gode ma wannan dan bid'a yana ta gode mai yace wai baba wane ne wannan yace ai wani mutum ne wanda da aka dare ake da kashi mai juriya to shine Imam Ahmad sai yake ta'assi da shi dan juriya ne da rashin raki meni yake ce musu a rike sunan firkar ta su saboda haka su ɗan wannan ne to kaga lokacin jarraba ake gane wannan duk inda zaka shiga jarraba a matsayin kana ahlus sunna in jarraba ta zo to ka tabbata akwai wanda zaka ga in jarraba ta zo sai su kauce wani sai ya ja jiki wani sai ya kaza kana samun irin wannan to mazaje ba san su ba da wannan ake banje kuma ahlus sunna ba san su ba da wannan abu shi yasa Izz ibn Abdus Salam sultanul ulama yake bada labarin irin azaba wadda batiniya ubaydiya suka dinga ma ahlus sunna daga ciki da kwai fatawar da ya dinga badawa cewa in kana da kibiya guda goma yace ka harbi rafida da guda tara yace ka harbi kahuri da guda daya suka kamo shi aka ce janye wannan ya ki janye suka dinga haide shi da ranshi ya karyata kanshi janye wannan ya kiya to zaka ga magabata suna da labarai na dakuwa da tabbatuwa akan gaskiya saboda ita hanyar haka take kuma nan sara sai ce wanda zai tabbata kan addini karshen zamani kamar wanda zai damki garwashi ne dole da kai kalubale kalubale amma an ka zamanto wai izgilanci kawai zai sa ka sassafta izgilanci akwai wanda kawai dan ka a ce mai kaza dan ka a ce mai kaza yanzu da Allah wani zai je gidan giya shakiya wani zai dan Dauda zai fito daga titin ku ya tafi inda zai tayi yana kai gantaka shi kahuri yana kahurcin shi zai je igilis zai kaza kuma wai kai har ma wai ka a aibanta ka ka a ce kai kaza ne kuma alhali ka yarda da abin da kake kai shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga akwai wannan cito jarraba musamman irin wannan zamanin zamani ne na jarraba ahli sunna kar a same shi da raki kuma duk rakin da zaka yi abinda Allah ya kaddara ma wasu yawo kaga in wasu ka kama kan azaba ake ma in Allah ya kaddara su za su kashe ka to kaskanci bi zaka dauka zaka dauki kaskancin raki kuma da karshe dai za su kashe ka to da wannan gwada ka tabbata akan izzaka in har za a kama wasu saboda abubuwa wanda suke na duniya wasu saboda aqida ta gurguzanci wasu saboda demokarasi ayi ta musu azaba a tsare su dan su kare wasu kungiyoyi da wasu manufofi to mi kake tunanin mai so kare addini in aka addini ne za a azabtar da kai to kaga ita kuma sunna dole yanda kaga Sheikhul Islam yanda kaga Imam Ahmad ibn Hanbal ya hadu da wannan Imam Malik ya hadu da wannan muka huce da magana ta Imam al-Harawi Ismail al-Ansari al-Harawi da yace uridtu ala sayfi khams marrat am fito da ni aka bujiro da ni za a datse mun kai su wajen biyar Sheikhul Islam ya zamanto kurkuku a sashi a hudu har ya zama a cikin rasul to ita hanyar haka ta gada haka ta gada hanyar duk in kace sunna zaka yi sai ka gama da jarrabawa ta fuskoki wanda suke daban-daban to bai kamata ba jarrabawa ta kawai magana baki ta sa mutum ya ja baya ba san ba halin sunna da tirjiya wa tabaqatuhuma qala yace nazartu jahmiyan nayi tantauna da jahm bin safwan fa tabayyana min kalamihi daga zancen shi sai bayyana annahu la yu'minu bi anna allah fi as-sama'i bi anna fi as-sama'i rabban sai na gane cewa bai zamanto yana imani da cewa Allah subhanahu wata'ala akwai shi a sama ba kaga duka wannan yana nuna yanda magabata suka dinga kahurtar da jahmiya wannan kadan ne daga waɗancan maganganu ɗaruruwa wanda imamin lalaka'i ya nakalto daga magabata akan kahurta firka wadda take ta jahmiya kenan firka ta jahmiya firka ce wadda take kahura kuma sai mu lura a ciki da akwai wasu ayan na jahmiya waɗanda aka kahurta wanda duk wanda suke jagorori du'at zuwa ga aqida duk an kahurtar da su na'am wani ka nan kuma Sheikhul Islam zai ci gaba da ambata mana waɗansu daga asar wanda aka nakalto daga magabata wanda suke tabbatar da uluwi na Allah subhanahu wataala daukakuwar Allah ga bayan shi zamantawar Allah shine wanda yake ya daukaka da zatin shi sha'anin shi ya daukaka wanda waɗancan firaqin suna tabbatar da uluwu sifa suna tabbatar da uluwu sha'an suna tabbatar da ulul qadar amma ba su yarda da ulul zat suna ba su yarda da cewa Allah yana sama sun yarda da duk daukakuwar sifofin Allah subhanahu wataala sune madaukaka sai amma ba su yarda da uluwi na Allah subhanahu wataala ga zatin shi to bayan ayoyi na Qur'ani da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam zai kawo mana asar dan nuna maka cewa fa ijma'i ne yarda da dukkanin sifofin zatin Allah yarda ka Allah yana a sama subhanahu wataala wannan wajibi ne farilla ne warawa al-imam Ahmad qala haddathana Suraij ibn Nu'man qala sami'tu Abdullah ibn Sa'nafi as-Sa'iq qala sami'tu Malik ibn Anas yaqulu الله في السماء وعلمه في كل مكان امام مالك يجي الله هنا سما ilimin shi yana ko'ina la yakhlu min ilmihi makan babu wani gurin da yake kadaituwa ke wuhinta daga ilimin Allah babu wani gurin da Allah subhanahu wataala bai da masani akai shine abinda Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid a cikin risala muqaddima sai haka din kenan asani daga Malik da abin nan saboda haka sai dinga kawowa kenan jumla din kawai maganganun itiqadi na ahlus sunna wal jamaa wannan magana Imam Abu Dawud ya fitar ita a Masail Tambayoyin da yayi Imam Ahmad ibn Hanbal Abdullah ibn Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin kitabus sunna ya kata al-Imam al-Ajurri a cikin ash-Shari'a ya ka al-Lalaka'i cikin sunna usul itiqad al-sunna wal jama'a ya kawo Ibn Abd Barr cikin at-Tamhid ya kawo kaga wannan maganar magana ce wanda tana cikin littattafan da yau shekara 2000 da aka rubuta ba wai kawai kirkiro ta bane ba kai ko Sheikhul Islam ne yace kaza ko kuma ce ai dama kai niyawa ne suka ce a'a kenan maganar daga dauko ta ne akai daga inda aka dauko ta gashi wa qala Shafi'i Imam Shafi'i yace khilafatu Abi Bakr radiyallahu anhu haqqun yace khalifantin Sayyidina Bakr gaskiya ne qada Allahu fi sama'i Allah ne hukumta ya kaddara tun a sama wa jama'a alaihi qulubi ibadi sai Allah hada zakatan bayi cewa Sayyidina Bakr kenan khalifa ne kaga khalifantin Sayyidina Bakr ya tabbata da dukkanin fuskoki shi yasa sai yace to Allah subhanahu wataala ne ya kaddara tun fil azal tun kafin halitta duniya da shekara 50 Allah ya kaddara cewa Sayyidina Bakr shi zai zama khalifa mazalisa sallallahu babu yanda zai Allah ya khalifantar ma mazalisa sallallahu kuma da ma'aki bai raba da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai so ya zama ba saboda duk abinda mazalisa sai yake so Allah yana mushi shi yasa mazalisa sallallahu wanda ya so zama khalifan shi Sayyidina Bakr shine kuma Allah ya zai zama khalifa na mazalar sassara shi yasa ya aka tattara duk zukatan sahabbai ba wanda ya nuna da sha saboda to ya za ya mazalar sassa ya ce muru Abu Bakr fali salli bin nas da Allah da sallah da rabon kudi ke zuka gama da shi dai shugaba shugaba ne na rabon kudi go shi kuma limami shugaba ne na aljanna jagora ne zuwa aljanna to anan sai sai ce muru Abu Bakr fali salli bin nas ko Umar da Sayyidina Bakar ya ma mutane sallah kaga yanzu kuma sai a jayo wani kuma da ba a ce kai kai ne bangaren zaka yi rabon kudi zaka yi shugabanci kai abin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shine yayi ishara wa fi sayyana Anas ibn Malik qala kana Zainab taftakhiru ala azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab tana alfahari ga matan manzalar sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahshu ta qul tana ta zawaja kunna ahali kunna lalle alwalanku ne suka aurar da ku wazawajani Allahu min fawqi sab'i samawat ni kuma Allah ne aurar da ri daga can kulin sama bakwai wa hada mithl qawli Shafi kaga maganar wannan kaman maganar wa Shafi ce yanzu kaga nan matar manzalar sallallahu alaihi wasallam ne tace Allah ne kuma ya aurar da ni daga kulin na saman bakwai wa qissatu Abi Yusuf sahiba Abi Hanifa mashhura fi kitab Bishr al-Marisi hatta haraba minhu sai kuma kissa labari na Abu Yusuf dalibin Imam Abu Hanifa wanda take mashahuriya kitabat Bishr al-Marisi lokacin shi Abu Yusuf yana alƙali ya tsitse Bishr al-Marisi akan neman cewa lalle lalle ya tuba daga wacce aqida ta kahurci nashi hatta haraba minhu har shi Bishr ya zamanto ya gudu lamma ankara sifat lokacin da Bishr bin Qiyas yayi inkarin sifofin Allah wa zahara qawlu Jahm ya bayyana da magana jam kare zakar habu abi hatim ghayru shi ma wannan tsitsewa wadda Abu Yusuf yama Bishr bin Qiyas ibn abi hatim ya ambata ta Uthman ad-Darimi ya ambata ta duk sun ambata wannan kissa take ne it tsare aka mishi akan ya tuba daga kahurcin shi amma ya gudu ya ki karshe kuma ta kai shi zuwa ga halaka in ka dauko duk tun daga bayyanar bid'a da kuma yaduwarta ba dinka samun wata karama ta ɗan bid'a gurin mutanen kirki ba duk inda kaga ana kallon ɗan bid'a da karama to mutanen banza ne suke kallon su da karamci amma tun daga dauko gurin mutanen kirki dama ba su da daraja kuma duk wanda ya zamanto akan bid'a ya rayu sai kaga Allah subhanahu wataala ya kume tashi ya kaskanta shi kuma kai ka taba ganin wanda yake ɗan bid'a da ya ila bid'a yayi mutuwa ne kyau babu duk mai kira zuwa ga bid'a wallahi da'iya zuwa ga bid'a in ba Allah ya tadarukin shi da rahama bai ya tuba kafin nan kaga an ba mu labarin wanda suka bayyana da tuban su go to in ba nan ba ba mu mutuwa ne kyau duk jagororin wannan wannan kuma in kana son ka gane wannan ka samu wani da'iya zuwa ga bid'a dan Allah in yana halin gaibuba ka ga almajiran shi sun bari ka shiga gurin shi ba za a bari ba ka shiga a ka'ida wanda bai lillahi ai sai ka je ma dan ya maka addu'a ya maka wasiya go ba zuwa ba ki ce mallam amana wasiya ai ka zuwa ki ce mallam amana wasiya Abu Zur'atu Razi da yazo mutuwa kaga lokacin da su Muhammad ibn Muslim bin Wara da su Abu Hasan su wannan suka tattaru suka je wajen shi kaga a lokacin su karanto su lakkana mai kalmar shahada abin ya musu girma gashi sun san dai magagin mutuwa ne yake suka dauko a karanta isiradi ko ne kan ya hudu matsani sai kwarjini sai kama shi ga yanzu shi zai lakana ma babban malamin nan kalmar shahada shi kuma yace ku tare ni ya kama sanadin tun daga farko sai da yake karshe kuma ya karanta man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal janna man kana akhiru kalami la ilaha illallah shikenan sai ranta huta to kaga kaida ai hasanat din da akai tai akai tai yanzu an zo mutuwa ko to me ya kamata ai nan ne za a sharkuro ma abin duk inda dama ake in an zo karshe abinda mutun ya rayu akai to karshen wannan matakin nan karshe nan ne ake gane akwai lokacin da imani zaka bukace shi ka ji dadin shi sai Allah sauƙaƙe ma yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati wannan tabbakan la ilaha illallah dai ka rayu akai to Allah zai tabbatar maka ita in ka zo wajen mutuwa to irin wannan ba samu kuma da yawa ko wasu kaga an yi misali mubahala kaga irin su Amr bin Hulam kaga da aka yi mubahala yana saman salanga yana kashi ya mutu kaga dai ai ban daki kowa ya san ban daki gida aljannu ne to sai mutu kan salanga Allah kare mu ka san Allah ya ne wulakanta shi kuma an zo ne an yi mubahala cewa duk Allah tsine ma makarici kan kwana uku ya mutu an yi mubahala ce an yi Allahumma tsini ne ka gani marar gaskiya Allah ya hallaka shi shi kuma dama kai mubahala fa an kare ba ka ga shi ne Abu Jahl Allah man kana qatana lil rahim fa ainuhu lil ghada Allah wanda yake zumunci yake kaza cikin mu Allah gobe kawai a hallakar da shi a girbe shi shikenan ka ga ya roka ma kan shi da kan shi to duk aka daka basu da wata karama duk in ka dauko tarihin karshen mutuwar su duk haka zaka ga wanda suke yi da Sheikhul Islam ai kaga duk gashi nan tarihi ya nuna ya suka dinga mutuwa kuma shi gashi nan har yanzu kawai he dai ka samu kankesa su ce suke zage shi kaga amma duk ga tunin littattafan shi nan ana ta karantawa ana ta wannan kuma har ma daga cikin wanda suke mubtari'a masu adalci suna jinjina suna cewa kaza kaza wasu kuma dole shahida shahidun min ahliha ka gani wani dalibin Nasir Kabara ce ya fito da abin nan wani lokaci a Sarimul Masalul ala Shatimur Rasul yana daga yana mun cuci wannan mutumin ba Allah shi ya fi musamman zalla sallallahu alaihi wasallam mun cuce shi shi ya ma fi musamman zalla sallallahu alaihi wasallam leka littafin da ya rubuta ka gani wa qala Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Zamani yace Abu Abdullah ibn Abi Zamani Muhammad ibn Abdullah ibn Isa ibn Muhammad wanda yake al-Andalusi Abu Abdullah Sheikhul Qurtuba wanda ya fi shahara da Ibn Abi Zamani yana daga manya-manyan malaman zamanin shi bangaren ilimin ruwaya har da mutafannin ne a bangare daban-daban da gudun duniya wal istinad bi sunnati as-salihin ya rasu 399 al-Imam al-Mashhur mashhurun malami min a'immatul Malikiyya yana daga limamin Malikiyya yanzu kaga maimakon misali a dinga dauko irin ne ya dinga dauko irin su Idaatul Dujunna da wasu littattafai ana karantar da mutane aqida ta Ash'ariyya ta Kullabiyya sai a dinga karantar da mutane maimakon kutub na yanzu kaga wannan Maliki ne kuma yau a cikin kasa ya shekara 1000 da wani abu kuma ba Maliki ne kaga me ya kamata da kamata a makarantu wanda suke ake karantar da littattafan Malikiyya sai a ga ana karantar da irin su usulul sunna na Ibn Abi Zamani a ga a dinga dauko wannan littattafan da malikawa suka rubuta su aka aqida ta ahlus sunna wal jamaa sai a dinga karantar da su to amma kaga me in aka ce a dauko su to tsantsahu a ciki komai zai fito hili saboda duk suna kahurtar da aqidar jahmiyanci da abinda kai kaga ma masu tsanantawa ma bangaren bid'o'i irin malikiyya malikawa suna da wannan imam maliki kawai inda aka samu matsala mutaakhiruna ne daga ciki da aka samu kenan kafa daula ta muwahhidin wannan muwahhidin daga ga ai daga tauhidi ne tauhidi wanda yake na jahmiya kaga ai daga cikin usul din su guda biyar da akwai at-tauhid go to daulatul muwahhidin kanka dauka ka ji daular ta ahlus sunna kaga daular ta abun nan kaga yake dauka cewa daular ce ta abun go sahamar yasin to duk abubuwan da suka ginu akai su wannan bangaren akan ash'ariyanci ne da kullabiyanci to ta nan ne aka samu canzawar mutaakhirun da magabata wancan amma wancan da dadin malikawa suna kan tafarki na salafus salih aqida wanda take ta ahlus sunna wal jamaa shi yasa duk in ka dauki misali irin sa Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid kaga misali muqaddima ta risala menene kake da jaci babu aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa to duk zaka ga duk inda suka rubutu wadancan mutaqaddimuna daga malikawa suna kan tafarki na ahlus sunna wal jamaa to amma haka kamar akwai alaka tsakanin ash'ariyanci da kuma mi malikanci shi yasa wani ya ce kenan ash'ari aqidatan maliki mazhaban sufi sulukan kana cikin masunna wasu suka tashi su yi rubutu kaga misali irin su ibnu ashir kaga misali aqida bangaren wancan yayi kan kullabiyya da ash'ariya gina akai suluk sufanci kaga hadda babu tasawuf sannan kuma fiduhu malikanci kaga shikenan an gane baka to amma wanda suke mutaqaddimin su ba haka bane fi kitabi alladhi sannafa fi usul as-sunnah qala fihi yace babul iman bil arsh babun da yake nuna wajibi ne mutum ya rada al arsh qala min qawli ahlus sunnah yace yana daga magana ahlus sunnah anna ma azza jalla khalaqa al arsh Allah ya halitta al arsh wa khassahu bil ulubi kuma Allah yake banci al arshi da zaman da ulubi daukakuwa wal irtifa'i da kuma zaman tawwa qawli fawqa jami'a ma khalaqa sama da duk abin da Allah ya halitta kenan duk halittun da Allah subhanahu wataala ya halitta to wanda yake kolin su wanda yake na can kolin shine al arshi halittun Allah wanda yake koli babu wani abu sama da shi kenan halittun Allah shine mi al arshi inda za ta tambaye ka menene yake sama da komi al arshi Allah shi yake sama da kowanne irin abu da ka sani a cikin halittun Allah sidratul muntaha duk wata halitta da take bakin nan take tikewa ba halitta da za ta je gura al arshi ka gani saboda haka kenan sidratul muntaha ita ma tana kasan mi tana kasa da al arshi saboda haka yace kenan al arshi mustawa alayhi kaifa sha'a al arshi kuma shine aka fara halitta kafin halitta al kalbin kudura al arshi aka fara halitta kafin a halicci al kalbin kudura shine ya fara gabata halitta saboda kaga manzalan sallallahu alaihi wasallam sai yace awwal ma khalaqa Allahu al qalam abinda Allah fara halitta al qalam wa sai kuma afur ba abin nan inna ma qaddara maqadir al khalaiq qabla an yakhluqa as samawati wal ardi bi 50 alf am wa kana arshu ala ma al qalam lokacin da aka halicce shi sai aka ce uktub rubuta duk abinda zai gudana daga halitta shi ana halitta shi aka ce rubuta duk abinda zai faru to kuma shi kuma kafin a halicci al qalam da shekara 50 aka kaddara komi al'arshi kuma tuntuni lokacin al-mal kaga tuni shi al'arshi an halice shi tuntuni shi kuma al-kalami kafin ya rubuta da ana halitta al-kalami bai dauki lokaci ba aka sashi rubuci to kafin a halice al-kalami da shekara 50 abinda al-kalami zai rubuta an kaddara su to al-arshi kuma a lokacin da aka kaddara tuni shi kuma al-mal shi al-arshi ba ce ba ga lokacin da aka halice shi amma dai an ga yamar cewa ni kafin kaddara abuwa da shekara 50 ma tuntun Allah ya halitta al-arshi to kaga al-arshi shine halitta ta farko da aka fara halitta kuma shi yake sama da duk wani abu cikin halittun Allah babu abin da yake sama da al-arshi yace thumma tawa alayhi kaifa sha sai kuma Allah daidaita akan shi yanda Allah ga dama kama akhbar an nafsihi kamar yanda Allah ne da kanshi ya bada labari yace ar-rahman al-arshi tawa Allah mai gamammiyar rahama ya daidaita al-arshi wa qala thumma tawa ala al-arsh allati sannan si Allah daidaita akan al-arsh ya'lamu ma liji fil ard wa idan kanka dauka kire inda su suke gani Allah ya kudu da bayi zai sani sai ce to ya daidaita yana sama ya daidaita al-arsh amma ya'lamu ma liji fil ard yana san abin da yake kutsawa kasa zaman tsawon shi yana al-arsh bai kore mishi sanin abin da yake kasa ta bakwai ba saboda haka yana al'arshi shi yashin da yake kasa komi yana gani su kuma aqidar jahmiya sai Allah ya haɗu da komi ne kenan yake sana to kaga shin kace Allah yana sama ya daidaita al'arshi kuma duk halittun Allah Allah shi yake sama da kowani abin da Allah ya halitta amma zaman tsawar Allah yana koli sama da al'arshi bai kore ba duk abin da yake faruwa kasa ta bakwai ba bambanci da abin da yake faruwa a sama ta bakwai gurin Allah subhanahu wataala وما يخرج منها ابن da yake fitowa duk Allah yana gani fa subhana man ba'uda malaiti tsarki ya tabbata ga wanda yayi nesa da halittun shi wa qaruba bi ilmihi amma yake kusa da su kuma da ilimin shi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi in ji Abu Muhammad cikin muqaddimat risala yace huwa fi kulli makanin yace Allah yana kowane guri yace bi ilmihi dan karkaje kace sai da to bi ilmihi kaga daga nan kuma shikenan da ilimin shi to yace fa subhana man ba'uda qurba bi ilmihi fa sami'a najwa sannan kuma yaji ganawa kaga Aisha tace sarki ya tabbata ga wanda wasi aswatuhul asma wanda jin shi ya roci dukkanin wadansu saututtuka lokacin da waccan mata ta zo ta take magana take kafu kanta qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Aisha tace gani ina cikin daki ne a hilin gida ɗan taku ne ban ji ba abin da take gaya ma manzalar sallallahu alaihi wasallam tace amma Allah daga saman bakwai sai Allah ya ji tace kai sarki ya tabbata ga wanda jin shi ya yalwace dukkanin wani sauti kamar a ce kana nan fa mutun yana can ta zo tana ka ko baka tana mu wanda yake kawo kukan an zalunce shi ita yanzu ta zo ne tana ka kukan mijinta ya zalunce ta tun tana yarinya yazo aka armame da amana da kaza yanzu kuma ta tsuha ya na neman kome mata ila'iya saka ta to yanzu wanda ta zo take ka kukan mijinta ta saki ilama ka tana mai yanda take kaga magana zai zamanto da karhi ne za ta dinga yin ta misali go saboda haka tace to kenan bai jibo wannan ne wa zakara hadisi abi razin al-uqayli qult ya rasulullah aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard yace ya maiki ubangijin mu wai kafin ya halitta sama da kasa aina yake qala fi ama'in ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa yace yana a wani girgije ko kuma wani sararin da ma tahtahu hawa abinda yake kasa da shi iska wa ma fawqahu hawa thumma khalaqa arshahu ala al-ma'i qala muhammad ibn abi zamanin yace al-ama'u as-sahabu al-kathif yace girgije wanda yake cikakke al-muntabiqu wanda yake gamamme wanda yake wani kan wani fi ma zakarahu al-khalil cikin abinda khalil ibn ahmad al-farahidi malamin sibawihi ya ambata sai da wannan hadisi bai tabbata ba wa zakara athar al-ukhra ya ambata wasu athar na daban kuma kale yace babul iman bil kursi baban da yake nuna mana wajibi ne mu yi imani mu yarda da samuwar kursi ta Allah subhanahu wataala kala muhammad ibn abdullah ibn abi zamanin yace min qawli ahli sunnah shi littafin usul sunna yayi shi ne a bayyana aqida ta ahli sunna wal jamaa sai kulla babe kuma sai kawo maka aya sai kawo maka hadisi sai kawo maka wani asar tare da isnadi irin wannan tsarin shine tsarin imamul lalakai abul qasim shi ma an ka dauko littafin in ya kulla ma babe sai koro babu littafi wanda yake daga na magabata wanda ya butsirin tinyar din bayyanar da aqida tare da babe babe irin itiqadu ahli sunna wal jamaa na imamul lalakai duk in ka dauko duk wadana ba ya kulla maka babe to ayoyi zai jero maka kawo maka da sai kawo maka asar duk akan wannan fa iza kana yawmul jumu'a yace min qawli ahli sunna anna al-kursiyya lalle kursiyu baina yadayil arsh yana gaba al-arsh wa anna mawdi' al-qadamayn shi kursiyu digire ne na duga dugai thumma zakara hadithu anas alladhi fihi tajalli yawmul jumu'a fil akhirah shi wa al-arsh inna Allah ya halitta shi ne yace rabbul arsh al-azim kursiyin nan ka jefa ta al-arshi ba komai bace in ka dau sama da kasa gabaki ɗayan su bakwai bakwai din nan ka jefa sama al-arshi kamar dai ka jefa wani zobe a sahara ne haka abun yake girman al-arshi wa abinda Allah ya ce maka rabbul arshi al-azim subhana rabbika rabbil arshi al-azim kaga ne rabbul arshi ubangijin al-arshi wanda yake mai girma rabbul izzati amma sufun rabbul arshi al-azim kaga ubangi subhanahu wa ta'ala yace hadithu fihi tajalli yawmul jumu'a fil akhirah hadisan da yana bayyana bayyana da Allah zai a ranar a kiyama a ranar juma'a yace fa idza kana yawmul juma'a in ranar juma'a ta zo habaqa min illiyina sai Allah ya sauko daga can sammai ala kursiyi kuma ya hatafu bil kursi sai kuma a zagaye kursi da manabira min zahabi sai a kawo mumbari na zinariya a kewaye kursi da shi mukallalatun bil jawahir kuma wannan mumbari na zinariya an musu tuntaye da gwalagwalai sun mai ji'u nabiyuna sai annabawa su zo bai ji suna alaiha sai su hau sama wannan mumbarurruka waɗanda suke na zinari wa zakara ma zakara hu yahya ibn salam ya ambata abin da yahya ibn salam ibn abi talib abu zakariya al-basri ɗaya daga cikin manyan malamai wanda abu amr najani yace kana tika sabtun aliman bil kitabi was sunna yace malami ne tabbatacce masanin kitabu da sunna ya rasu 200 sahibu tafsir al-mashhur mabucin mashhurin tafsiri yace haddathani al-mu'alla ibn hilal al-ammar ad-duhni an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala innal kursiy alladhi wasi'a samawati wal ard kursi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yace wasi'a kursiyuhu samawati wal ard da mawdi'ul qadamayn yace mahalli ne na dugadugai wala alam qadar al-ars illa alladhi khalaqa amma girman al-arshi masanin shi ubangiji da ya halice shi wa zakara hadith asad ibn musa qala hadathana ahmad ibn salma al-asim an zirrin daga zirr ibn hubaysh an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu daga ibn mas'ud Allah qara yarda a gare shi wannan zirr yana daga cikin waɗanda suke jagorori muqaddaram ne ya rasu zamanin jahiliya suka ne amintacce sannan ya ji daga manya sahabbai kuma yayi karatun qur'ani wajen sayyidina ali yayi karatun qur'ani wajen abdullah ibn mas'ud asim bin abin najud al-kufi yace ma ra'aytu ahadan aqra min zurr yace ban ga wani mafi karatu kamar zurr yace kana zurr min a'rabin nas yana daga mafi larabcin mutane ibn mas'ud yas'aluhu an al-arabiyya yace ka abdullah ibn mas'ud ma yana tambaye shi abin da yake larabci kuma gabata ka san ba su da girman kai akwai kenan mi dalibtata wanda suke kibar an-istighar imam ali yayi karatu da ibn shahab az-zuhr yace to yana tambaye shi kan wannan ba wani abu bane ba dan dalibiya tambayi abin malami ya tambayi dalibi shi ani ibn mas'ud qala ma baina sama'i dunya allati taliha daga sama ta daya zuwa sama ta biyu مسيره 500 عام وما بين كل سماء 500 عام وما بين السماء السابعه والكرسي 500 عام daga sama ta bakwai kana son kaje kursi he ka ta hiye shekara 200 wa bain al kursi wal ma to tsakanin kursi da kankatarar da ruwa masirar ta 500 عام wal arshu fawq al ma to shi kuma al arshu wa kan arshu ala al ma al arshin yana kan ruwan yana sama ruwa wallahu fawq al arshi Allah kuma yana sama da al arshi wa huwa ya'lamu antum alayhi amma waje abin da muke kai Allah yana sani ka leka ka ga girman mulkin ubangiji subhanahu wataala in ba dan juriya Allah subhanahu wataala ba halimun ne ka leka ka ga wannan girman mulkin da wannan abin mamakin ka kalli kuma bawa dan cawal wanda zahir rana da an dan saddako shi gaba daya mu soye gaba daya kamar ka dora farin abin nan cikin yar tanda gaba daya za mu soye gawayi mu zama kamar gawayi ka leka dai ka ga ruwa ne da an sako ne ka ga duka ruwan wanda in Allah ya fusata kawai sai kuna na duniya da Allah ya fusata maimakon rike su da ake kankakin da yudufan kare inna ma yansuku samawati wal ardi an tasuda in kiristoci da suke cewa annabi isa kaza ne na Allah sama Allah ya ce ta kusa ta tsage ta rubto in ba dan Allah yansuku samawati wal ardi an tasuda ba dan Allah ya rike kasa ba da saban da ake in namiji ya hauka namiji mala'ikun da suke kasa sai su tashi su sama saboda jin tsoron maida ta aliha safilaha ka je a yi wancan abin saboda Allah subhanahu wataala abin yanda yake fasatar da Allah to ga kalli misali irin raunin kamar rauninmu kaga dai ruwa ne wannan ka leka duka gwargwadon ruwan da aka yi yake amma duba ka ga yanda duk duniya hankali ya tashi kuma dan Allah nuna mana ishara irin su Dubai ne kaga dai karshe dai go to a ce ma har gidan mutumin da yake masarauci a samu salwantar rai ruwa yayi ambaliya to mi gage tunani kuma ga talaka Dubai ce dai wanda Trump yake ce ma Amurka in sun zabe shi zai maida musu hilin jirgin su kamar hilin jirgin Dubai zai sai kai kawo ana san hada-hada so da abin nan to kaga dai karshe dai a gina abu a samar da abuwa na ci gaba gon to kaga kuma balle mu wanda masakini gidaje na laka wanda wani ma ba zai zauna ba mai awa dai a wani daki namu to wannan ruwan sama fa dan Allah ruwan sama to mi kake tunani da Allah sai kunan da suka linka duniya in Allah ya ba su izini kaga me wannan shikenan kare girgizar kasa zabta to wannan wanda an ga hadari su kuma wadancan wan Allah ya fusata kasar an aka bata dama ko wani lokaci sai ta yanke ko sai arta kuma sai ta gani shikenan ko kawai da ta girgiza cikin ƴan mintuna shikenan kawai komai ya rushe sai an shekara 50 ana sa ya duk masu taimakon duniya sai an tsare kasa ita kadai bata isa ba dole sai ta yi baran mataimaka duniya duk azo kuma saboda taimakekeniya dan adam ya samu matsala sai duk duniya kawai duk sai azo duniya duk sai ta tsare a garin da dan ceto wannan yankin to amma tare da haka wani zaka ga zai rantsi da zatin Allah akan ƙarya tare da haka wani ma zai ce kai bari mu je lahira kauna yarda eh ba ka ce ba ai kuma ƙarya ko yake mutuci bi da gaskiya amma ce eh bari kau a lahira an ce to wani kuma za a ce mishi a hilin kiyama fa in ka ci amana kasa za a yanko ta da kasa ta muku a jibga ma aka yace kawai shike wani za a ce mishi allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu shaytanu min al-mas a lokacin da ake bukatar ceto amma ya yarda zai tarta yana sama cikin shi ko mu a ba mu mun yarda wani kuma shi zai zo ya kashe ya kwace kudin kuma shi ho ya yarda cewa da ya kashe kan zai ma kawo maka hadisai da ayoyin da suke nuna haramcin kisan kai zai ma kawo maka wanda ya kashe zai shaqo wanda aka kashe zai shaqo wanda ya kashe yini na farza a zo gaban Allah zai ya yarda da wannan amma kuma sai ya kashe sai yayi kaza ka gani to ka leka ka ga raunin dan adam dan Allah ka leka ka girman zatin Allah kai ka san in ka ga mutum yana saba ma Allah ai bai san ba Allah bai san ba Allah walaysa tawbatu alladhina ya'maluna sayyiati hatta idha hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an bashibare wala alladhina bashibare wanda Allah subhanahu wa ta'ala yace suka saba wa Allah bi jahalati انما التوبه على الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون عن قريب انما التوبه على الذين يعملون السوء بجهاله duk she malamai suka ce duk wanda kaga ya saba ma Allah akan jahilta Allah ne san ba Allah ma qadarullah haqa qadari man kana lillahi a'raf fa huwa lillahi akhwa wanda yafi sanin Allah yafi tsoron Allah she yasa duk malaman da suka san Allah suke da aqida to sun hita ka tsantsa saboda sun san wane ne Allah yanzu wanda ya san Allah zai yarda ce maka ina kawon kiyama ya busa shi wanda ya san Allah ya sanya zai gamu da Allah zai zo kashe mutum yana ta fama da zinihin ka riki niki zaka yarda ka je ma Allah da haƙƙin wani kaga kenan duk inda kaga sabo jahiltar wanda aka saba ma ita ce ta sa in kaga yaro yana wasa da maciji ai bai san shi bane in kaga yaro na ya dauki guta ya tunkaro ta ai bai san ta babba ya je yi wannan abin kaga ai bai san bo wannan ne sau da haka kenan rashin sanin girman Allah duk shine yake jayowa wannan abu ko waɗannan mubtadi ai da kake ga duk san girman Allah bane ba shine duk suke ma Allah katsalan da duka wannan kuma qala babul iman bari mu ida da maganganun shi din duka kuma qala babul iman bil hujubi sai ce baban da yake yake karantar da mu wajibcin yin imani da shamaki wanda ubangiji subhanahu wataala ya sa kala yace wa min qawli ahli sunna anna allaha ba'in min khalqihi allah ya nisanta da bayi ya tajibu anhum kuma allah ya shamakatu daga su bil hujubi da wasu shamakatai yana raddi gene ɗaya da aqida masu aqidal hululiyya masu aqida ta cewa allah yana ko ina ya hadu da bayi yana raddi kuma ga waɗanda suke gulatu sufiya masu cewa ana ganin Allah a duniya fata'ala Allah amma yaqulu zalimuna quluban kabira Allah yace mala yace Allah ya daukaka daga abinda azzalimai suke fadi daukaka mai girma kaburat kalimatan yace lalle ta girma ma kalma ta khuruju min afwahin da take fita daga bakunan in yaquluna illa kadiba ba komai suke fadi ba face ƙarya a bisazatin Allah subhanahu wataala wa zakara atharan fil hujubi sai ambata shi a atar wanda suke tabbatar da shamaki wanda yake tsakanin Allah subhanahu wataala da bayi amma zai da haka ne wa zaka samu su kazamai sun zamna suna zikiri na bid'a kuma yake ga wani ya ihu yana hudo kunwa daga bakin shi a ce ni sai ce na gan shi wai ya ga Allah wai ya ga Allah shine wai wannan to kai dan Allah shi dai ganin Allah subhanahu wataala wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira shi karshen nutsuwa ce fa karshen nutsuwa ganin Allah subhanahu wataala huskokin mata arfi wujuhun nafaratan na'im huskar da ta ga Allah in ta hasko duniya sai ta haskaka duniya gaba da yanzu ba dare ba muke huskar da ta ga Allah in ta leko to gaba ɗaya duniya za ta dau haske awwal zumra yakunu aljanna wujuhun kalqamar laylatil badr shine kaji Allah yana cewa yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuhun wanda za ta shiga aljanna zumra in fuskokin su kamar wata da ran cika shi to shi ganin Allah in an yi shi ai nutsuwa ce take sa kuma da aka ce zikirin bid'a ai allazina amanu tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala da zikrillah tatma'innu qulub inda zikirin ba na bid'a bane inda a ce na sunna ne ai nutsuwa za su samu da kwanci hankali to inda aka yanzu nan gurin da aka taru nan ka cire karatu misali da ake a ce ba karatu bane ake kaddara a ce ana ruwa sai muka tsaye da karatu ko ya zaka ringa shi wance yana hira da wance wance yana hira da wance wannan zaka yi tajin har gowa to amma dake ana hadin wani abu ne da Allah ya ci nan sarar sai ce kowa sai shiru sai saurara to ka ji nutsuwar inda take shine nutsuwa ke amma za a ce yanda aka tarin nan gurin buki ne daga nesa zaka ringa jin har magagiya wance yana nan shi wance yana nan shi to in ka ji gurin ana ta hari magagiya ka ji wani kyara ihu ai masu tafsiri ma da kai masu wani sai ka ji wani ya jayo wani uban ihu ya kyara shi ka gani ka rasa to shi wannan kamar wanda ya sha wani abu kaga mutum ya kyara ihu kamar abin nan fa zaka ji shi to wannan wani sha'anin kamar dai gurin tauri sai ka ce dai wani tsauri ta mufa kaga duk wannan da kai abin ana karanta Qur'ani kaga da suwa ce ake bukata amma ana ihu to haka zaka ga majalisai na mubtadi'a ko wa'azi yake da an hado na sai ka ji wani ya kyara ihu sai wani sai bare kuma ya fadi kaga ni to wai su wannan masu wannan mai hudo kun hon wannan wanda kamar aljani ne taba shi tunda abin da yake jawo irin wannan abin guraren nasu da akwai shedani to shine sai shedani ya fige wani sai yance shi sai fadi sai wannan wannan ke wannan dawara dawara sai ya ce kuma wai Allah ne gani shi kuma shedani ne gani ثم قال باب في الايمان بالنزول قال من قول اهل السنه هنا daga magana اهل السنه ان الله ينزل الى السماء الدنيا الله لا سبق وسما الدنيا سما تايا ويؤمنون بذلك كما اهل السنه سنا ايمان من غير ان يهدوا في حدا باتاره da sun iyakance ba hakikanin kaifiyar wannan wa zakara alhadith min tariq malik wa ghairi hadith na imam malik cikin motsa ya rawo shi ila an kale cewa khabarana wahab عن ابن وفضاء عن زهير بن عباد قال كل من أدركت من المشايخ دك شيخنا لنرسك مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكي قالوا يقولون إن النزول حق سنتي تقوى سبكو ورع الله قوة ندري أكرشن دري زوى سما تدعي وانا سكتي تقوى سنتي وانا زكيني كبه وانا سنن الله kagin suka ce gaskiya ne me yasa saboda manzo Allah sai ya faɗi hadisi kuma hadisin ya tabbata ba su da jiya kawai wannan maganganun zaka same su a wadancan littattafan da sun yi shekara 2000 da aka rubuta su kuma duk al'umma musulmi na kirki sun yarda da haka wanda ba su yarda ba da waɗannan abubuwan waɗanda suke rubaruba wanda suke yan bid'a su ne wanda ba su yarda ba da wannan jahmiya da almajiran jahmiya wanda suke mutaakhiruna na ash'ira ko abul hasan al-ash'ari sai da tuba daga daga baya tarabi ya dawo tafarki wanda yake na gari duk kuma ragowar malamai da kake ga wanda suka gabata irin su Abu Hamid al-Ghazali duk da karshen rayuwar sa yayin da suka dawo daga wannan shi yasa kaga sai a nakalto saboda kenan sun yi tarabi daga wannan abloka musarham akwai kuma wadanda su kuma suke kan wannan kuma suke kira kan wannan kuma ba dare ba rana akan wannan suke halakar da dukkanin al'umma matsayin ganin lokacin biya duka har yanzu ne muna a nakali da malai yake mana daga Ibn Abi Zamani kuma daga nan ne dai ci gaba ma karkashin magana da ta Ibn Abi Zamani ce a cikin littafin shi Usulus Sunna wanda littafi ne wanda yake matabu mun ware ma karatun shi sai dai aka sai da ba karasa ba littafi ne ko muhimmi malamin da ya ba maliki ne ya rasu 399 400 ba dai kage ya rasu ma daga babar duniya iya daga kuma wanda suke malikawa kuma ya rubuta shi ne akan aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a tare da kawowa asanid da tabbatar da wannan aqida cikin ta ahlus sunna wal jama'a to daga nan ne mala yake nakali wannan ya nuna mana yanda shegul islam yake da fadadawa da zurfafawa wajen mi kenan nakaltawa magagaru waɗanda suke na magabata kuma mutum ba zai zama to ba salafi athari dole sai ya zama to makomashi magagaru wanda suke magabata na magabata waɗanda suke na gari kenan sai zama littattafan mutaakhirun kamar sharhi ne gare ka misali littattafe irin na Sheikh Muhammad ibn Abdullah na Sheikh Ibn Qayyim irin su Sheikh al-Islam duk sai su zama kamar sharhi ne na littattafan magabata amma maraji'i na tuce wancan su ne yanzu baka zo ba za ku yi tantauna da wani ɗan ɗariƙa ka ringa cewa Ibn Qayyim ya ce kaza Ibn Taymiyyah ya ce kaza Ibn Abdul Wahhab ya ce kaza kaga amma waɗancan wa su ne wanda za ka mishi istishhadi da su waɗannan zai ce malaman ka ne amma ahlus sunna ne in ka gaya mishi shi ya san babu matsala kan wannan to kaga ashe waɗancan suna da amfani wanda aka rubuta su shekara 1000 da wani abu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Muhammad wa ala ali 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 Muhammad wa to lokacin da aka samu jarrabawa da asara lokacin ake ganewa masoya lalle alaiqa abukan zama da amine da ƴan uwa a musu abin da aka yi ƙarfi wanda Allah ya hore ma suna da hali wata katangan makwabcin ka ta zube musamman zaka ga marayi in ka tada amine ne ga gida amma mutanen kirki sun saba wannan annabi Musa da annabi Khadir kaga katangan marayin nan sai suka tada ta tsohuwa tana gida ya zube inda hali in ka gina Allah zai gina wa gida na musamman aljanna in kuma dan taimakawa ne kenan a samu a taimaka ma mutane kaya da kaza ka ajira sai na saru ko laraba sun zo mutane suna lakwal ko abinda mutane za su ci abinda kai karfi ko jika zaka sayo na abu ka je ka dan raba ma mutane kai ma kai iya naka kenan mu yi kokari mu taimaka akan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore da abin taimaka kuma Allah ya kare mu daga jarrabawa da ba za mu iya ba ya rabbal alamin اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والجراب وبطون الارض ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والجراب وبطون الارض ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والجراب وبطون الارض ومنابت الشجر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك